yanzu haka dai masu dauke da wannan cuta ta coronavirus isa bayanai na baya-bayan nan da cibiyar dakile cutuka masu yaduwa NCDC ta fitar ya nuna cewa mutane 373 ne suka kamu da cutar a Najeriya sai 99 da aka sallama daga asibiti sai kuma 11 da suka rasu yanzu haka ma dai gwamnatin jihar Lagos ta ce ta gano wasu mutane 119 da ke dauke da wasu alamun cutar ta corona sakamakon tsarin da ta fara bi gida-gida wanda yanzu haka ya kai ga gidaje 118 a birnin na Lagos tuni dai masana kiwon lafiya suka fara kira ga hukumar NCDC ta gwamnatin tarayyar kasar da ta sauya tsarin ta na gano masu dauke da wannan cuta daga sai mara lafiya da ya kai kansa asibiti domin yin gwaji da kuma daukan mataki irin na jihar Lagos wato dai na bin hanyoyi da gidaje da sauran guraren harkoki domin gano masu dauke da wannan cuta in ko ba haka ba inji masana hatta zaman gida da gwamnatin tarayyar Najeriya ke umarta ayi ba zai magance bazuwar cutar ba sai dai kawo yanzu cibiyar NCDC ta bada shawara ga yan Najeriya da su fara amfani da takunkumin fuska a duk lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama lamarin da zai taimaka wajen rage bazuwar cutar a tsakanin al'umma jihohin kasar da dama sun dauki matakin rufe al'ummomin su a gidaje jihohin kasar da dama sun dauki wannan mataki ne domin dakile bazuwar cutar Alhaji Ahmed Matine shine sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin karta kwana na rigakafin cutar ta coronavirus a jihar wanda ya musanta zargin da ake yi cewa babu mai dauke da cutar ta coronavirus a jihar Niger
to abin mamaki shine wanda yake wani zai kawo kan maganar siyasa a ciki a ce wai mutumin da ma shi ga ciwon da ya dame shi ciwon huhu na TB da sauransu wannan mutumin dama ya je Lagos ya je kwana da kwanaki a lokacin da aka ce za a rufe Lagos cewa ba shiga ba fita ya gudo ya dawo Mina da yazo Mina mu ma a gonaci ba mu san ma cewa ya dawo Mina ba mutanen Limawa da karan kansu suka ji suka zalja mu suka ce wannan mutumin fa ga inda ya fito kuma mun ganshi fa ga halin da yake ciki saboda haka ba mu yadda ma ya zauna tare da mu ba nan da nan jami'an kiwon lafiya aka kira su suka zo suka ganshi resort inda ya fito mun gani ne ma a television Abuja cewa Naja ta samu mutum guda wanda yake da wannan ciwo ban mu san tunda mun kai sample wurin guda uku ne ko hudu commissioner kiwon lafiya commissioner lafiya shine ya ce ya koma NCDC ya ce musa cikin sample din da muka kai wani ne cikin su ne ya kamu da wannan ciwo daga nan sai aka yi mashi bayani sai aka san cewa shi wannan ne da muka dauka daga Limawa
baban yaji firin murya Amurka daga Nigeria